Kwasiya amana
Tessarawa aranzade
Aranzade ngedan takara anka tantanje
Kwasiya amana
Tessarawa aranzade
Aranzade ngedan takara anka tantanje
Tessarawa kanu muna murna
Minjidadi
Minzabulami nisani kawaji Minjidadi
Tessarawa kanu muna murna
Minjidadi
Minzabulami nisani kawaji Minjidadi
sa gani magajuma
min ji dadi
malla azr jalal sarkinmu
min ji dadi
ya man nazar jalal sarkinmu
nasarawa
ilahu kazan lakar da mu sharro masu kauri
nasarawa ganu mina murna min samle min sani kawaji min ji dadi
tira rabu har da yardarka
min ji dadi
kuma hamud da haman zanka
min ji dadi
ara hali da masu habbanka da abdi ti gurza da bashi kauni
nasarawa ganu mina murna min samle min sani kawaji min ji dadi
alhaji lamin sani kawaji
min ji dadi
apc muke gidan canji
min ji dadi
ko siyasa lamin kawaji
nasarawa
nasarawa kana muzabe ka min ji dadi
nasarawa ganu mina murna min samle min sani kawaji min ji dadi
alhaji lamin mai kulawa ne
min ji dadi
ya darawa na wani kuwa ne
min ji dadi
dan bai taimakon mutane ne
nasarawa
yan nasarawa muna da mai kishi min ji dadi
nasarawa ganu mina murna min samu lamin sani kawaji min ji dadi
ka zama taugoni ga al'umma
min ji dadi
haji lamin sai kai himma
min ji dadi
dukan ƙur'an mu za mu jefa ma muzabi APC mun ji dadi
nasarawa ganu mina murna min samu lamin sani kawaji min ji dadi
lamin dan sani shi ya cancanta
min ji dadi
dan a cikin mu ya cire tuta
min ji dadi
a APC Kano ya inganta
nasarawa
nasarawa kawai muzabe shi mun ji dadi
nasarawa ganu mina murna
min ji dadi
min samu lamin sani kawaji min ji dadi
lamin sani sannin sanninka
min ji dadi
mun yaba dukkanin aqidinka
min ji dadi
nasarawa muna ta beginka
nasarawa
dukan ƙur'an mu ga su mun baka tayi dadi
nasarawa ganu mina murna
min ji dadi
min samu lamin sani kawaji min ji dadi
Kano nasarawa muna da jagora
min ji dadi
gwarzo wanda ba shi ban kaura
min ji dadi
gada oda ka huci rarara
nasarawa
zawa kele min kawaji abun da bani
nasarawa ganu mina murna
min ji dadi
min samu lamin sani kawaji min ji dadi
muzabi lamin zamu amfana
min ji dadi
dan kuwa yar manuni ta nuna
min ji dadi
dan kuwa manya manya sun auna
nasarawa
sun ga lamin shi ya cancanta da mai ji dadi
nasarawa ganu mina murna
min ji dadi
min samu lamin sani kawaji
alhaji lamin sani kawaji
min ji dadi
gurin aiki kuce da shi indiya
min ji dadi
ku kyalabiri a sa cikin keji
nasarawa
daga magiyan lamin sunan shi uban zamuni
nasarawa ganu mina murna
min ji dadi
min samu lamin sani kawaji min ji dadi
muzabi lamin sani mun dace
min ji dadi
dun magiyan lamin ya zauce
min ji dadi
lamin duka mun fahimci ka dace
nasarawa
yayin ka zamo ci amun duka mun ji dadi
nasarawa ganu mina murna
mun ji dadi
min samu lamin sani kawaji min ji dadi
takin jam'iyyar mu ai tsabta
min ji dadi
mai rike zunzi a gidan sauta
min ji dadi
lamin a cikin ta ya cire tuta
nasarawa
ya zama zakaran gwaji dodon masu kauri
nasarawa ganu mina murna
mun ji dadi
min samu lamin sani kawaji min ji dadi
mai bulicin kin kware a sakarci
min ji dadi
kin zama mai gudun mahaifarki
min ji dadi
kin busu duna kin yi shashanci
nasarawa
to ba na zaki shawula kanci babu dadi
nasarawa ganu mina murna
daɗi
in samu lamini sani kawaje min ji daɗi
yanci da zo cika rumobi
min ji daɗi
ba mu ma'amula da mai harkaz
min ji daɗi
je ki Abuja ba ruwan kokaz
nasarawa
sun ba su ma'amula irin taki babu daɗi
nasarawa ga dumi na murna
min ji daɗi
in samu lamini sani kawaje min ji daɗi
dilazi in yi bai cikin guna
min ji daɗi
sa muna ta amfana
min ji daɗi
ko si ya yan Kano suna murna
nasarawa
Allah ya gare daukaka bauna ta gare fadi
nasarawa ga dumi na murna
min ji daɗi
in samu lamini sani kawaje min ji daɗi
wannan rabul kumin shina namuwa
min ji daɗi
bala gogorwa mai mutunta mu
min ji daɗi
jagora anasarawa mu
nasarawa
bala gogorwa ayyukan naka suna da sanu mai kishi
min ji daɗi
mita wasan dukan mutanen jiya
min ji daɗi
mun yaba ayyukan ka ba fashi
nasarawa
ce amman nasarawa mun bi ka mu samu yawa
nasarawa ga dumi na murna
min ji daɗi
in samu lamini sani kawaje min ji daɗi
haji nasara an gala wasannin ka
min ji daɗi
da kai ne ka sani yawa ka
min ji daɗi
waka ta lamini sani ba shakka sai na agala wazan can da fadi
nasarawa ga dumi na murna
min ji daɗi
in samu lamini sani kawaje min ji daɗi
kunkwasiya amana
nasarawa a ran zaɓe
irin sani ne dan takara an ka tantance
kunkwasiya amana
nasarawa a ran zaɓe
irin sani ne dan takara an ka tantance
to da farko da Allah kaliki zan fara sarki mai hanawa da badawa
labin sani zanzan
jalla sarki iya mana in ka so babu fasawa nasarawa Kano mu dai lamin an ka tantance
kusiya amana
nasarawa a ran zabe
labin sani ne dan takara an ka tantance
madalamin sani dan kawaji kai ne aqidar mu
labin sani zanzan
kusiya amana babu mai bata tarin mu sarawa a ran zabe
labin sani ne
dan takara an ka tantance mu muna nan a APC ku ce burgicin malfa
labin sani zanzan
dan kule bar su tawa te masoya ku tanta ma
labin sani zanzan
masu malfa ku bar kuka ku dawo cikin rumba
sarawa a ran zabe
sarawa ci ya man dai lamin an ka tantance
ku siya amana
sarawa a ran zabe nasarawa a tantance
kusiya amana
nasarawa a ran zabe
labin sani ne dan takara an ka tantance
mai bulicin tana can ta bu yan ayar malfa
labin sani zanzan
adili kai ce in kitin da kina cikin ayar jarfa
labin sani zanzan
kin yi bi babu in Allah ya so mu tantafa
nasarawa a ran zabe
babu nan babu can karshe ki dawo ki susuce
kusiya amana
nasarawa a ran zabe
labin sani ne
dan takara an ka tantance shi mararre yana da kula cikin duka aikin shi
labin sani zanzan
labin sani ya zama mai kula ba a raina shi
labin sani zanzan
ya adawa suna neman ina za su kama shi
nasarawa a ran zabe
ya bi karfin sa Allah dogaro shi a kidace
kusiya amana
nasarawa a ran zabe kishi a dila zane
labin sani zanzan
marka na sirri ga wannan shi fa tsohon ciya manne
zan
ta ho in ga mali ya duka ma ja a kidace
kusiya amana
nasarawa a ran zabe
labin sani ne dan takara an ka tantance
marka na sirri shi
kungiya
ne a APC kanawa amana ce
ku siya amana
nasarawa a ran zabe Jafar zan kawo akida ce
ku siya amana
nasarawa a ran zabe
ne ban san ne an
takara an gadan din kare da Umar Musa dole kai ma na gaida ka
ne ban san zanzan
kai mu gaishe ka Umar dan kuna san akidar ka
ne ban san zanzan
akidar salati da salisu kun ku siya ta hazuka ka dole in kai da salisu da salati yake zance
ku siya amana
Nasarawa a ran zabe
ne ban san ne an takara an gadan
din dole in gaida Haji Amina mai tausayawa ce
ne ban san zanzan
in na so sai na ce HOD sai ku tantance
ne ban san zanzan
mun ta ba san ne dan Hajiya ta hokar ka bambance
ne ban san zanzan
mun ta ba gaida dan Hajiya da ke sulhu gunzance
ku siya amana
nasarawa a ran zabe ku kushe ne
ne ban san zanzan
Halima mai lafiya jari ki zo dan ki duba ni
ne ban san zanzan
da zana gaishe da Haji Safiyan dan baya raina ne
ne ban san zanzan
kai da diji na zakka in nazo sai ka tantance
ku siya amana
nasarawa a ran zabe
ne ban san ne an takara an gadan din
ne ki ta Umar yana ciki dole ne zai yi baitin shi
ne ban san zanzan Nasarawa amana ce ku siya amana
nasarawa a ran zabe
ne ban san ne an takara an gadan din
kaje FMD a tile zane na zo in yi baitin ka
ne ban san zanzan
dole zan gaida FMD dan ku shi ba ya san gauga
ne ban san zanzan
ga al'umman nasarawa gaisuwa za mu mummi ga in ji Dauda ka hutu jami'a sai ku tantance
ku siya amana
Nasarawa a ran zabe
ne ban san ne an takara an gadan din
zana sa Haji Nasir an galawa abin yarda
ne ban san zanzan
Haji Nasir Hussein ciki da kai zana gagaida
ne ban san zanzan
kai ka ce mun ne yawa kar lamin sanu mai zana
Nasarawa a ran zabe
ga tare o ta karbu ka bashi dude amana ce
ku siya amana
Nasarawa a ran zabe
ne ban san ne
Sulamin za su zo zaba
ku siya amana
jama'a na ga wanda sun ce ilimin ne amana ce
ne ban an gadan din
gikin yi sun ce lamin shi za su zaba a wanda ce
ku siya amana
gwagwarwa sun ce lamin ne na su suma tantance
ne ban an gadan din
sai ho toran arewa suna lamin ne a tantance
ku siya amana
sai ho toran kudu suka ce lamin za su tantance
ne ban an gadan din
kawa da sun ce lamin
ku siya amana
gaura gode suna ta fadi lamin za a tantance
ne ban an gadan din
ga inta dan martala sun ce lamin an ka tantance
ku siya amana
ce dan wadana fadi su da lamin an ka tantance
ne ban an gadan din
ta koyina sun amince nasarawa a tantance
ku siya amana
lamin ne ya zama dan takara an ka tantance
ne ban an gadan din
lamin dan sanuka waje
ku siya amana
ne sarawa a ran zabe
Ibn Sami ne dan takara an gadan dan
kokosiya amana
ne sarawa a ran zabe
Ibn Sami ne dan takara an gadan dan ce
Ibn Sami ne dan takara an gadan dan
kokosiya amana
ne